It's going to be hard because of the ideology of some of our lawmakers who just think that immigration is making America too brown.
Zai zama da wuya saboda irin aƙidar wasu 'yan majalisunmu waɗanda ke tunanin zama kakagida na maida Amurka launin ƙasa-ƙasa kuma ba sa son haka. Suna son in sun ce a sake maida Amurka babba, suna nufin a sake maida Amurka fara. Saboda haka bakin hauren suna bakanta mazaɓin Amurka. Saboda haka yana da matuƙar wahala a shawo kan mutane waɗanda ke da irin wannan rashin fahimta a cikin zukatansu. Saboda haka suka tashi kuma abinda suka yi imani da shi kenan. Kuma suna wakiltar mutane waɗanda suka yi imani da shi. Don haka in ka wakilci mutanen da suka yi imani da hakan, za ka yi zaɓe ne ba kaɗai saboda lamirinka ba, har ma da lamirin waɗanda kake wakilta. Saboda haka sai mun samu tattaunawa da basira kan su wane ne masu hangen nesa. Sai mun samu kowane mutum da mai yiwuwa zai jefa kuri'ar a'a kan akalla rabin tattaunawar da masu hangen nesa na zahiri. Ya sadu da mai hangen nesan fuska da fuska, ya saurari labarin, ya saurari inda aka kai, ya saurari fatarsu, burinsu. Kila za ka taɓa zuciyar 'yan majalisun da aka aika majalisar su yi wani abu daban. Kila za ka canza tunaninsu, saboda al'amari ne da ke kwan-gaba-kwan baya a matakin jihohi, shiya da gwamnatin tarayya, tsararraki da dama. Kuma ban taɓa ganin shi da muni kamar na yanzu ba. Ina gaya musu kamar yadda na faɗa musu a majalisar jaha cewa suna da rayuwa a gaba, kuma suna da mutane da ke ƙaunarsu, kuma suna da mutane da ke goyon bayansu. Don haka dole ne mu haɗu mu yaƙi, kuma mu canza tunanin mutanen da basu fahimta ba. Ba su kaɗa ƙuri'ar haka saboda basu fahimta ba, ba abin da suka saba da shi ba ne. Kuma ba su sha'awar kaɗa ƙuri'a da zai saɓawa waɗanda suka zaɓe su, saboda suna buƙatar cin zaɓe kowace shekara. Don haka sai ka shiga zuciyarsu da tunaninsu, su jajirce, su ci gaba da rubuta wasiƙu, su yi amfani da shafukan sada zumunta, su ci gaba da kasancewa manyan misalai wa tsararrakinsu, saboda mu samu manyan abin kwatanci da za mu ba su goyon baya, waɗanda za mu riƙe hannunsu mu ce, Malam ɗan majalisa, ka sadu da mai hangen nesa. Wannan shi ne mai hangen nesa. Baka taɓa saduwa da mai hangen nesa ba. Kai dai ji kalmar hangen nesa ne, amma ga mai hangen nesa na zahiri. Idan har dukan mu za mu yi haka, mu ci gaba da yi musu yaƙi. Kamar yadda muka san abin da ya faru da 'yan matan nan 300 a daji har shekaru 3, amma suna da rai. In har mun iya fitar da su daga daji a Najeriya, daga Boko Haram, lalle za mu iya dokar da zai taimaka wa masu hangen nesa.
We have to fight and we have to change the minds and the hearts of people who don't understand.
There's a place in your heart and I know that it is love. It's brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need.